Rikicin wanda ya samo asali daga kisan da ake zargin Fulani makiyaya sun yi wa wasu buzaye a zangunan da ke karkashin hukumar mulki ta Abala Filange kusa da iyakar Bali. An fara shi ne a ranar Alhamis, wanda kuma aka ci gaba da gwabzawa har izuwa ƙarshen mako. Da yake yi wa muryar Amurka ƙarin bayani ta waya, Abdullahi Bagasa, wani ɗan jarida mai zaman kansa a yankin Kurfei, ya bayyana cewa
labarin da muka samu dai Fulanin ne suka zo bisa wata rijiya suka karkashe buzaye wanda sun yi ce su bisa ruwa suna fata abin nan. Sauran kuma suka tare ɗan kasuwan da suke hitowa daga Shinanan zuwa Malikin nan suka karkashe a cikinsu. To su kuma buzayen da suka ji wannan bayanin su ba suka kwarara. An yi tabbaci ba daɗi tsakanin buzayen da Hilani. Waɗansu suna cewa an samu kimanin mutum 50 da aka kashe, waɗansu suna cewa fiye da haka. Abin dai ba mu da tabbacin haka.
Hukumomi a yankin na Abala sun tabbatar da faruwar wannan al'amari. Kodayake a cewar su, yawan waɗanda suka mutu a sakamakon wannan gumurzu bai kai wanda wasu rahotanni ke bayyanawa ba, kamar yadda Honorable Bubakar Umaru, ɗan majalisar dokokin ƙasa bugo da ƙari mataimakin magajin garin Abala, ya shaida mun.
Zuwa Maritanga mun samu mutum 35 na kabilan Hulani waɗanda aka kashe. An gani wannan abin bakin ciki ne irin wannan abin da ya faru cikin wannan yanki namu.
Wannan shiya hukumomi sun kafa dokar ta ɓaci, ya aka yi irin haka kyaukana? Wataƙila za ta yi a ce akwai jami'an tsaro sosai da ke sintiri a wannan shiya.
Gwamnati yana ta bakin kokarin shi, akwai sojawa waɗanda ke gewayawa, amma bindiga ta zan ruwan dare cikin wannan yanki. Duk wanda ka gani yana da bindiga a hannun shi. Kuma ka san Mali babu gwamnati, ba sai waɗannan bandunawa ne waɗanda suna shiga cikin wannan abu na al'ƙaida da na Mujahid da sauransu. Kuma ka san yau ta'addancin in ka kai ba shi na wannan yanki ba ma wai ta'addanci ne wanda aka sani, kawai mutane ne suna da bindigogi sai su bugi wanda suke so, sai su amshe abin da suke so.
Honorable, wata majiya na cewa jami'an tsaro da ke sintiri a wannan shiya su ne suka buɗewa wasu daga cikin 'yan bindiga wuta, shin haka ne?
Mun samu labarin da moto 13 sun kabe, kowane yana da guda baya gare shi. Sun bindo za su kai yamma, ka san yamma can ne gumbinsu. To can cikin tayar ta sosai sun kai haran gama da sojawa, inda muka samu labarin lallai sun gama da su.
Wannan na faruwa ne mako guda bayan da wani faɗan makamancin wannan ya yi sanadiyar hallakar da mutane kusan 8 a gundumar Filinge, lokacin da wasu suka bi sawun mutanen da suke zargi da kisan wani danginsu da aka ce ɗan kasuwa ne da aka tarar har gidansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.